sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan bitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da kuma Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci ni ne Baba Yakubu Makiri tare da Jumai Ali zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
Shugabannin kungiyar kasashen Asia da Pacific sun yi kiran da kada a yi watsi da yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a saboda rashin sanin tabbas bayan da aka zabi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka Kasar Syria kuma ta sa kafa ta yi watsi da shawarar da Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar da zai bai yankin gabashin birnin Aleppo da yaki ya daidaita yanci Shugabar kasar Jamus kuma Angela Merkel ta ba da sanarwar cewa za ta yi takara a karo na hudu.
To bayan kun gama jin labarai za ku ji irin tattaunawa da masu halartar taron sauyin yanayi na duniya da ake yi a kasar Morocco suke yi akan bushewar tafkin kogin Chadi.
Saboda tsananin zafin rana da hamada da suke kwararowa shi ma yana sawa dan ruwan da kenan zafin rana ka san yana tulare ruwa ya dauke shi.
Haka kuma muna da wani rahoto akan irin gudunmuwa da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa waɗanda suka rasa gidajensu a Najeriya.
Kaga akwai dogon gidaje wurin shi ma IDP camp ne. Federal government tana yi.
Sannan kuma da yake yau Litinin ce muna da shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Shugabannin kasashe 21 na kungiyar hada kan kasashen Asia da Pacific da ake cewa APEC a takaice sun kammala taron kolin su tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a takaice da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko kuma tababa bayan da aka zabi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Jiya Lahadi aka kammala taron kolin da aka yi a kasar Peru tare da yin alkawarin haɗin gwiwa na yin aikin tsara sabuwar yarjejeniyar harkokin kasuwanci da za ta haɗa da dukkan ƙasashe 21 na ƙungiyar. Shugaban Amurka mai jiran gado ya la'ani yarjejeniyar TPP da ta haɗa hadda Amurka amma banda ƙasar China a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. To amma a wajen wani taron 'yan jarida a ƙarshen taron shugaba Barack Obama ya ce bai kamata Amurka ta janye daga yarjejeniyar ba to amma ta nemi gudanar da harkokin kasuwanci yadda ya kamata domin a kare ma'aikata. Shugaba Obama ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka din ta ƙara jaddada goyon bayanta ga yarjejeniyar ta TPP. Ya ce idan shugaba mai jiran gado Donald Trump ya fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar yarjejeniyar za ta rage ƙarfi kuma Amurka za ta yi asarar dama gyara ƙa'idodin yarjejeniyar ta yadda za ta dace da muradinta ko kuma buƙatunta.
Jiya Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Siriya Walid Muallim ya yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar wanda zai baiwa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita 'yanci inda 'yan tawaye suke fafatawa da sojojin gwamnati da na Rasha. Shawarar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadi gwamnatin Siriya ta bari wani magajin gari ya lura da irin harkokin da yankin gabashin birnin idan 'yan jihadi da suke yaƙi tare da 'yan tawaye sun fice daga birnin. To amma wani jawabi da ya gabatar ta talbijin a ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Stefan de Mistura, ministan harkokin wajen Siriyan, ya ce sansan ba za su yarda ba domin wannan shawarar ta keta yaucin ƙasar Siriya. A ɓangaren Mista de Mistura bai ce komai ba game da watsi da shawarar da Siriya ta yi, amma ya ba da shawarar tura wata tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa birnin Aleppo domin nazari ko kuma binciken ikirari da ake yi cewa jiragen saman yakin gwamnati sun yi tawa asibitoci a yankin ruwan bama-bamai.
An fara girga kuru'un zaben shugaban kasar Haiti da aka yi ta dagewa. An yi zaben cikin lumana a jiya Lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba da kuma mummunar bannar da mahaukaciyar guguwa Matthew ta yi wa kasar a watan jiya. Ba za a samu sakamakon zaben a hukunce ba sai bayan kwanaki 8 ko fiye da haka, a cewar daraktan hukumar zaben kasar. ‘Yan kasar Haiti miliyan 6 ne suka cancanci yin zaɓe tsakanin ‘yan takarar shugaba 27 da kuma wakilan majalisun kasar. Rahotanni sun bayyana cewa jama'a cikin natsuwa suka tsaya a layi domin kada ƙuri'arsu a dukkan rumfunan zaɓe. ‘Yan kasar Haiti suna fatar sabon shugaban kasa zai kawo ƙarshen rashin sanin tabbas da fafutuka da suka yi shekara guda suna yi, yayin da kuma zai haɗa kan ‘yan kasar da samar da ayyukan yi. Domin har yanzu 'yan kasar Haiti da dama suna ɗanɗanawa daga girgizar kasar shekara ta 2011.
Da alaman tsohon Firaministan kasar Faransa, François Fillon ya doshi lashe zaben tsayar da ɗan takara na jam'iyyar masu ra'ayin riƙau wadda aka yi jiya Lahadi. Sakamakon farko sun baiwa Mr. Fillon kashi 44 cikin 100. Tsohon Firaminista Alain Juppé yana biye da shi da kashi 23 daga cikin 100, sai kuma tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy wanda yake da kashi 21 daga cikin 100. Idan sakamako ya ci gaba da kasancewa yadda yake a ranar Lahadi mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za a yi zaben fidda gwani tsakanin Mr. Fillon da Mr. Juppé. Mr. Sarkozy ya yarda, ya sha kai, kuma ya ce zai goyi bayan Mr. Fillon. ‘Yan takara 8 suka kara, kuma wannan ne karo na farko da 'yan jam'iyyar suka zaɓi 'yan takara kai tsaye. Galibi shugaban jam'iyyar su ne suke zaɓen 'yan takara. Yaƙin neman zaɓe ya fuskanci damuwar kwararowar 'yan gudun hijira da kuma munanan hare-hare da 'yan jihadi suka yi ta kaiwa a Faransa.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta ba da sanarwa cewa za ta yi takara a karo na hudu. Ms. Merkel ta faɗa wa 'yan jarida cewa ta yi wani taro da manyan shugabannin jam'iyyarta ta Christian Democrats ko kuma CDU a takaice kafin ta bayyana wannan aniya ta a hukunce. Ta ce wannan ba shawara ce ta yakin neman zaɓe ba, to amma shawara ce akan wa'adin mulkin shekaru hudu. Kuma ta ce kamar koyaushe sai da lafiya mutum zai iya yin wannan aiki. Angela Merkel, wadda ita ce shugabar Jamus ta farko mace, ana ɗaukar ta a zamar mai ƙoƙarin daidaita al'amura a Turai a daidai wannan lokaci na rashin sanin tabbas bayan da 'yan Birtaniya suka jefa ƙuri'a ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai da kuma zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Idan Allah ya baiwa Angela Merkel sa'a ta lashe zaɓe a baɗi, idan Allah ya kai mu, kuma ta kammala wa'adin mulki na shekaru hudu, to za ta zama daidai da Helmut Kohl, wanda ke zama zakaran gwajin dafi a gare ta, wanda ya yi shekaru 16 a kan mulki.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikin shugabannin kasashen duniya da suke halartar taron na sauyin yanayi da ake yi a ƙasar Morocco, kuma ya taɓo zancen tsutsewan da tafkin kogin Chadi yake yi. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani a kai.
Babban taron duniya kan sauyin yanayi karo na 22 da aka kammala a Marrakesh na kasar Morocco ya biyo bayan irinsa da aka yi karo na 21 a birnin Paris a shekarar bara. Galibi dai kasashe masu tasowa na alakanta sauyin yanayi da kan jawo gurɓacewar muhalli bisa aikace-aikacen kasashe masu cigaban masana'antu. Na tambayi ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa da ya ce wannan taro ko menene babban ribar da kananan kasashe suka cima a wurin wannan taro.
Babban abin da aka samu shine an amince da wani
susu wanda shine za a rinka amfani da shi ana tallafawa kasashe masu bukata kamar namu wanda ba su ne suke yin abubuwa masu kawo gurbata muhallin nan ainun ba amma sun fi kowa shan wuya saboda barnan wannan abu ba shugaban Najeriya President Muhammadu Buhari ban abin da yayi magana akai shine babban rikicin nan na kafewan tafkin Chadi yayi magana mai sosa zuciya
duba da yadda Najeriya ta gabatar da koke musamman akan tabarbarewa tafkin Chadi a wurin wannan taro na tuntubi ministan albarkatun ruwan Najeriya engineer Suleiman Hussein Adamu wanda shi ma ya halarci wannan taro ko tayaya sauyin yanayi yake shafar tafkin Chadi
tafkin Chadi abu biyu ne na daya daman shi tafki ne wanda ya danganta ne da ruwan sama wanda yake shigowa ta kogin Chari da wasu ƴan koramu daga cikin Kamaru to canjin yanayi yana sa cewa yanzu za ga ruwan sama ba kamar yadda ake samu shi a da ba saboda haka ko ruwan sama ya ragu kuma ta nan ne ruwa yake shiga tafkin nan to kaga akwai matsala na biyu saboda tsananin zafin rana da hamada da take kwararowa shi ma yana sawa dan ruwan dake nan zafin rana ka san yana tulare ruwa ya dauke shi saboda haka shi ma ya zama mai mana matsala to idan abin ya ci gaba haka wata ran za a nemi tafkin nan gaba daya a gaba shi
Professor MK Othman kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadi
wanda ya san tafkin shekara 30 da yanzu ya san tafkin ne ya riga ya ciki saboda canjin yanayi da ake magana na duniya gabaki daya idan dai har ana son wannan tafki an dibe shi tunda ba wai Najeriya kadai bace ba kare akwai kasashe da dama da duk abubuwan ya shafa to dole ne ya zamanto kamar da Najeriya ta nuna cewa a tashi tsaye dan a ga abin da za a yi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Hassan Maina Kaina a jihar Benue Najeriya kuma hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta gina wa ƴan gudun hijira da suka rasa gidajensu ta gina musu wurin kwana wakiliyarmu Zainab Babaji ta shirya mana rahoto akai
Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da rukunin gidaje mai dakuna 200 a yankin Daudu dake karamar hukumar Guma a jihar Benue. Rukunin gidajen wanda shine na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar zai kasance matsuguni na dindindin ga waɗanda bala'i ko wani tashin hankali ya shafa har sai sun samu natsuwar da za su koma yankunansu na asali. Da take kaddamar da rukunin gidajen wakiliyar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kasashen Afirka ta Yamma Angel de Conge a Tangana tace kasancewar jihar Benue ta sha fama da rikicin cikin gida da matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya sanya fiye da mutane 300 gujewa daga mahallansu
It is about having people being protected especially when you talk of vulnerable women and children
tace babban abin da ƴan gudun hijirar ke bukata shine tsaro da samun rufi a kansu musamman wa mata da yara madam angel tace da daman suna bukatar abinci da sana'o'i da zasu inganta rayuwarsu shi ya sanya hukumar zaben waɗansu da ta kai jamhuriyar Benin don yin nazarin wani shirin noma da kiwon kifi da na dabbobi irin na zamani mai suna Songhai project don samar wa ƴan gudun hijirar a wannan matsuguni mataimakin gwamnatin jihar Benue Benson Abuonu wanda karbi gidajen a madadin gwamnatin jihar Benue yace kananan hukumomi 12 ne daga cikin kananan hukumomi 23 dake jihar suka fuskanci munanan ayyukan ta'addanci wanda ya sanya dubban jama'a ke gudun hijira a ciki da wajen jihar
It has proven that with good collaboration especially between government and development agencies like the United Nations value can be added to the lives of our vast population that have become victims of these crises
yace samar da matsuguni na dindindin wa ƴan gudun hijira a jihar ya nuna kenan idan akwai kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da hukumomin da ke hankoron ci gaba kamar majalisar ɗinkin duniya rayukan al'umma za su kasance da daraja musamman waɗanda aka yi wa barna sanadin tashin hankali shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue Mr. Boniface Odese yace gwamnati za ta sa ido sosai wajen kula da gidajen
zamu set na committee duk da mutanen da zuwa aka kore su sun zo suna ciki zamu doka sunayen su a yi register na komai da komai musan wurin da aka kore su, musan wurin suka kore su sun zona, kuma mu tambaye su abin da yake damu su, to da musan abin da zamu yi.
Gwamnatin jiha tana da niyyar gina ma waɗansu irin waɗannan gidaje musamman a wuraren da aka zama tashin hankali.
Ka zuba kaje can a gan kusa da makawar din nan, in ka ga na kudu ka ga akwai dogon gidaje wurin, shi ma IDP camp ne. Federal government tana yi, state government na mu sun samu kudi za su yi dai ko tayi na wuri.
Na kuma ji ta bakin waɗansu da ke gudun hijira wanda tuni suka mamaye ɗakuna.
Sunana Tikwasi Nyetal. Ni gani ba abin da zan ciki na, to na ji labari ta ce na zo na shine zan samu abincin da yara na.
Victoria mun gasuwa da yara mu da sun taimako mu mun samu ɗakuna da zamu huta da raimu. Ba haka ba muna kwana jeje ba wani da zamu kwanta. Yanzu haka ba mu jin sanyi ba mu jin komai. Bukata mu yawancin yara mu muna da su a jeje diyawa ba makaranta ba asmeti mu to hufi ba mu yi mu samu kafin mu je dan kasuwa mu je mu saya ko magani ba.
Waɗansu ƴan gudun hijira kenan da suka samu matsuguni daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue.
Lafiya a yarwa da bama ba ga da goza banki Chibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya. Da mugandiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a kauye Ibirane.
Madalla a gaida malama Zainab. Wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 12:16 na tsakan dare a nan birnin Washington DC. A shirinmu na hantsi a yau za ku ji wani rahoto game da ficewar ƙarin ƙasashen duniya daga cikin kotun laifuka ta duniya.
Lokacin da an kai ataken Libya, ai kotun duniya tana nan kuma ta san Sarkozy shine an masabbabi wannan yakin. Gaban zaka halaka shi, ai ya kamata yau a ce Sarkozy shine annan harko wanda za a kai a hukunta. Ai ba ai mishi komai ba. Akwai George Bush, ƙasa Iraq. An gani wanda yayi suka tashi suka yi ta bombardin Iraq suka kashe Saddam kan banza. Me aka yi musu? Ba ai musu komai ba.
To a kasance tare da mu a shirinmu na hantsi karfe 8 na safiyar nan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka. Idan babu doka to bil adama baki daya za ta kasance cikin fitina da yamutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali. Kowane tsarin mulki a duniyar nan, ya Allah na demokradiyya ko na addini ne, yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki. A tsari na demokradiyya akan ɗora alhakin bin kadin aiki da dokoki akan ɓangaren shari'a. Aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa hakki ne na ɓangaren zartaswa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. Babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na son rai ko fankama ko kuma nuna isa. Alal ga misali a ce kotu ta yanke hukunci a fili kuma a bayyana kan wani abu, to amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba, kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci. To me zai iya faruwa a ƙasa? Abin tambaya a nan, idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba, ya yi abin da ransa yake so kawai. Batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011. Aka bincika, aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu, kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take. To amma har yau an shiga shekara ta 3 da wannan hukuncin, 'yan sanda ba su sake shi ba, ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba.
Sunana Abubakar Isa Mariri, kuma lauya ne wanda nake zaune a nan Abuja a ofishin Baba Shehu Ahmad Anko wanda yake a kan Titi Richard Akinjide Street a nan Jabi Abuja.
Abubakar Mariri yana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara 5 a takaice me faru ne
wato abin da yake faruwa shi wannan client din nawa sunan shi Habibu Adamu Habki kuma asalinsa dan Bauchi ne to a shekara ta 2011 akwai wani abin da ya faru a Bauchi tsakaninsa da wasu mutane dai sojoji suka kama shi suka ce yana da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alakar da Boko Haram a ciki suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan Abuja sannan daga nan Abuja suka tura shi Lagos Defense Intelligence Agency suka gama binciken su da suka gama sai suka dawo da shi Abuja suka da han suka mika ma yan sanda Federal Special Anti-Robbery Squad unit domin
su ma'ana tun farko suwa suka kama shi
farko sojoji ne suka kama shi a can jihar Bauchi daga baya bisani suka mika shi hannun yan sanda office din Federal Special Anti-Robbery Squad domin su bincike akan kesin su gani cewa shin akwai hannu a cikin abin da ake zargin sa da shi ko ko babu to da suka gama binciken su suka mika file case file zuwa Office Minister of Justice domin a ba su shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu binciken duk da nayi na bin case din an bayyana min cewa abin da shawarin ya bayar cewa in har dai iyakacin abin da aka saka a cikin case din case file din nan nasa shikenan to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi ko yan sanda ba su sake shi ba so da na shigo case din a shekara ta 2013 nace to tunda abin nan ya shafi yan sanda sai na rubuta ma shi shugaban yan sanda wasika ta farko akan na bashi zabi uku abubuwa uku na roka nace na farko ko dai a saki wannan shi mutumin akan beli ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai idan an ga bai da laifi a sake shi ba tare da an hada wani condition akan sakin nasa ba na uku kuma nace idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi to a kai shi kotu ya ansa laifin sa to yan sanda ba su yi wani abu akai ba na ƙara rubuta musu letter ta biyu to a letter ta biyu ne suka rubuto min suka mun reply cewar sun tura ma commissioner yan sanda na Bauchi ya bayani akan wannan abun da ya faru tun daga sannan ban ƙara jin komai ba sai muka tafi kotu na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental right na je muka yi joining din issues da yan sanda da komai suka zo suka yi nasu bayanan muka yi namu daga ƙarshe kotu ta ba mu hukunci ta ba da umarni ga hukumar yan sanda cewar su saki Habibu Habke forthwith wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abu to an yi wannan hukunci shekara ta 2014 amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan case din kuma na rubuta ma hukumomin yan sanda wannan bayanin har yanzu babu abin da suka yi akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban yan sanda na wancan lokacin Arase IGP Arase muka haɗu da shi yake ce min sun tura shi ni da shi a office din sa yake faɗa min cewa sun dauki shi wannan client din na sun kai shi wani ma'aji a Kayinji can jihar Niger yace kuma gurin nan yana karkashin kulawar National Security Advisor ne saboda haka in je in samu National Security Advisor to a matsayina na lawyer ganin National Security Advisor zai min wahala akan wannan lokaci sai na dawo office sai na dauki takarda sai na rubuta ma National Security Advisor akan ga abinda tattaunawa ta da IG akan wannan shi Habibu Habke ta kasance an ce yana karkashin ikon sa ga kuma hukunci na kotu mun samu saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ya bada umarni cewar a sake shi din to ina kai masa washe gari suka rubuto mu reply cewa sun ba mu yan sanda umarni cewa su yi gaggawa bin umarnin kotu su dauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake dora shi din to na dawo na ci gaba da rubuta mu yan sanda na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan
to Abubakar kafin kai nisa shin wace kotu ce ta bada umarni cewa a saki shi Habibu
Federal High Court ce anan Abuja Federal High Court 7 alƙalin da shi ne Justice AR Muhammad
wato kana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba
tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba yana can a kayan jidan har yanzu yana hannunsu.
Amma shari'a wannan me yake nunawa tunda kotu ta bada umarni ya nuna jami'an tsaro su bi umarnin kotu ba kenan?
To gaskiya abin da wannan take nunawa kenan, tunda in har kotu za ta bada umarni cewar a bi ga'ida ga abin da take so a yi kuma a ibin wannan umarnin, kuma duka su waɗannan shugabannin yan sanda sun san da wannan hukunci da kotu ta yi, domin sun turo lawyer su wanda muka yi wannan kesin da shi tun daga farkon kesin har zuwa ƙarshe. Kuma bayan da aka gama mun karɓi abin da ake cewa certified true copy na judgment din, muka kai mu ainihin su hukumomin yan sanda din. A yanzu magana da nake shi ofishin mai bayo shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro, da shi ofishin babban jami'in yan sanda din Inspectorate of Police, da kuma ofishin Commissioner of Police Federal SAS din, da kuma ofishin Attorney General of the Federation, duk suna da copy na wannan judgment din, ba ɗaya ba ba biyu ba. Rubutu mun rubuta har mun gaji. Ofishin shugaban Senate Committee Chairman on Human Rights and Judiciary ma yana da wannan copy din, su ma sun san da maganar, amma har yanzu babu abin da aka yi.
Abubakar, faɗa mana me ka sani game da shi Habibu? Na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa. Mai bincikenka ya nuna wani irin mutum ne shi Habibu?
To gaskiya binciken da na yi, abinda na fahimta shi ne shi wannan ya taso cikin ƴan uwa, kuma mutum ne mai ƙwazo, mai neman na kansa. Don Allah ya sa ya taso, an ce min yana harkar buga bulo, ya yi goyin irin harka da bashina haka, kuma daga ƙarshe Allah ya sa ma abubuwan nasa albarka, ya zo yana da shaguna, yanzu yana da shagon magani, yana da shagon sai da kayayyakin wuta, kuma yana da shagunan sai da provision haka. Har yanzu a Bauchi suna nan hafke, ƴan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din. Abin da ya taso, an ce akwai wani fili da ya siya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a Bauchi din, wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zargin sa da cewar wannan filin da ya mallake shi aka yi samu kudin da ya mallaka, kuma mutum ne wanda tun yana dan karami ya fara neman kudin sa. Su inda da gaske gwamnati suna son su yi abin da ya kamata matsayin su na jami'an tsaro, sai su bincika. Da suka bincika, kamar yadda muka gani, babu wani abu a cikin, ba wani laifi, bai da wani alaka da masamar kuɗi wacce ta wuce waɗannan sana'o'in da yake tuda, sai a rabu da shi, domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar. Kotu ce kadai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba, kana da wani korafi, kar ka dauki doka a hannunka ka je gabanta. To yau an waye gari a Najeriya, mun je gaban kotun, kuma kotun ta bada umarni, ta bada hukunci, amma ƴan sanda sun kibin umarnin hukuncin, saboda Habibu Adamu Hauke shi ba kowa bane. Inda a ce yau yana da wani daurin gindi ba, ba kasar nan da an yi abin da ya kamata yi, da an bi umarnin kotun.
A sauraro, sai a mako mai zuwa za mu karasa muku wannan bayanin. A kasance lafiya.
To madalla, a gaida Ibrahim Alfa Ahmad, yanzu kan ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gabannin kasashe 21 na kungiyar hada kan kasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a takaice sun kammala taron kolin su tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a takaice. Yarjejeniyar da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko ta baba bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Jihar Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Siriya Walid Mu'allim ya yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai bai wa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita ƴanci, inda ‘yan tawaye suke fafata da sojojin gwamnati da kuma na Rasha. Shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ta tanadi gwamnatin Siriya ta bari wani magajin gari ya lura da harkokin yankin gabashin birnin idan ‘yan jihadi da suke yaƙi tare da ‘yan tawaye sun fice daga garin. To amma a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman, ministan harkokin wajen Siriya ya ce sam-sam ba su yarda ba, domin wannan shawara ta keta ɗiyocin ƙasar Siriya. An fara ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Haiti da aka yi ta ɗagewa. An yi zaben cikin lumana a jiya Lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba, da kuma mummunar ɓannar da mahaukaciyar guguwar teku Matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin labaran rahotanni da shirye-shirye kuma za ku ji za mu karanta wasu daga wasiƙu da kuka aika muna. To a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Jumai Ali da mai bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan safiya ni ne Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.